sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu auren mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama sai su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani sarauniya fara'a noma da Allah da kuma niya ha kuma ana iya samu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Masu na'urar computer kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masarare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hasan kuma bayan labaran duniya za ku cewa ministan harkokin wajen kasar Faransa Jerome Colomb ya kammala ran gadin kasar Niger a garin Agadez sai kuma kungiyar ci gaban harkokin Fulani da ta nemi jihohin da suka sa dokar hana kiwo barkatai da sake shawara kana muna dauke da shirin da rashin tayi na Sanu Garba sai baban Jerry Jibrin da zai shigo da shirin sa na sharhin jaridun Najeriya sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi mai bincike na musamman Robert Mueller da nuna son zuciya ta siyasa a cikin aikinsa na binciken ko akwai wata alaka tsakanin kwamitin campaign na Trump a zaben shekarar 2016 da kasar Rasha da kuma neman sanin ko shugaban na hana ruwa gudu ko kuma yin murƙiya ga aikin binciken. Trump ya ce mai yasa kwamitin Mueller ke aiki da rikakkun ƴan Democrat 13 waɗanda aka san su cikakkun magoya bayan Hillary ne. Amma kuma babu wani ɗan Republican ko ɗaya. Ya ce a cikin wannan lokaci kuma an ƙara wani ɗan jam'iyyar Democrat ɗaya. Shin wannan adalci ne? Amma har a yau babu wata alaƙa da haɗin baki da aka gano. Trump ya faɗi haka ne a cikin ɗaya daga cikin saƙonninsa na Twitter a ƙarshen mako da yake tunawa da nasarar da ya yi akan abokin karawansa Hillary Clinton. Da kuma yanda yake yi wa binciken kallon hadirin kaji da aka kwashe shekara guda da rabi ana gudanarwa. Sai dai Trump ya kasa tuna cewa a wani lokaci Mueller cikakken ɗan jam'iyyar Republican ne kuma a Amurka ana masa kallon lauya da babu ruwansa da siyasa a aikinsa wanda bincikensa akan campaign Trump ke samun goyon baya daga 'yan jam'iyyar Democrat da wasu manyan jam'iyyar Republican waɗanda suka bayyana goyon bayansu akan yadda Mueller ke gudanar da binciken nashi yayin da suka fito a wasu shirin labarai na jiya Lahadi na talbijin. Sakamakon farko da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a Rasha sun nuna shugaba Vladimir Putin ya lashe zaɓe a karo na hudu da kashi 75 cikin 100. Ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'ar ta nuna cewa yana da goyon baya fiye da kowanne daga cikin abokan takararsa daga masu aƙidar kwaminsanci da kuma masu ra'ayin 'yan mazanjiya baki ɗaya. Putin ya kwashe shekaru 18 yana shugabancin Rasha. Yayi wani jawabi a gaban dubban magoya bayansa a dandalin da ake kira Menizhnaya da ke kusa da fadar Kremlin a daren jiya Lahadi. Shugaba Putin ya yaba wa waɗanda suka zaɓe shi a matsayin babbar tawaga kuma ya ce wannan ƙungiya ce babba ta ƙasa. Ya ƙara da cewa muna tare da nasara. Da aka tambaye shi ko zai sake tsayawa a zaben shekarar 2030, shugaban na Rasha mai shekaru 65 da haihuwa ya ce wannan ba'a ce, kana jin zan ci gaba da kasancewa a nan har sai na cika shekaru 100. Putin ya faɗa ya fafata ne da mutane 7, amma babu wani ɗan takara da ya zama masa barazana. An yi hasashen sauran 'yan takarar da suka hada da wani mai gabatar da shirye-shiryen talbijin da kuma wani ɗan kishin ƙasa, dukkaninsu ba za su samu ƙuri'u masu yawa ba. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kurdawan Siriya sun yi barazanan ƙara kaimi a yakin sarika noke bayan da sojojin Turkiya da ƙawayensu na Siriya suka kwace ikon garin Afrin da ke arewacin Siriya wanda tungarar Kurdawan ne. Wani babban jami'in Kurdawan Usman Sheikh Isa ya ce dakarunsu za su ci gaba da hana dakarun Turkiya sakat a garin. Ya ce dakarun za su kai hari ne a kan Turkawa abokan gaba da ƙawayensu sojojin haya a duk kowane lokaci da za su samu sukunin yin hakan. sojojin Turkiya da kawayensu na Syria sun kafa tuta a tsakiyar Afrin a jiya Lahadi suka ayyana samun cikakken ikon yankin bayan ba su samu wani wata turjiya daga mayakan sa kai na kurdawan ba wadanda ake kiran su People's Defense Unit ko kuma PDU a takaice. Turkiya tana kallon YPG a matsayin bangare na kungiyar ma'aikatan kurdawa ko PKK a takaice, kungiyar Sarika Nukin nan da take yaki na kafa kasar kurdawa da za ta kunshi wani bangaren Turkiya. Turkiya ta ayyana PKK a zaman haramtacciyar kungiya kuma tana kallon ta a zaman kungiyar ƴan ta'adda a halin da ake ciki kuma ana samun yawancin zarafi da lalata da mata duk na daga bangarori biyu da suke fafatawa a Syria ta wajen amfani da mummunar dabi'a wurin tsoratarwa na fararen hula da kuma kaskantar da mata da kunyatar da su da suka fada hannun su masu yakin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Sabon fara da rahoton kammala ziyarar ministan harkokin kasashen waje na Faransa wanda ya kammala a jamhuriyar Niger da kuma haruna mamman bako da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Ministan yana tare da rakiyar ƴan majalisun dokoki na ƙasar Faransa su takwas da jakadan ƙasar Faransa a jamhuriyar Niger da masu bashi shawara a fannin tsaro. Ministan ya iso a garin Agadez ne domin tantamnawa da hukumomi na bariki da na gargajiya da kungiyoyin farkulla da na mata da matasa da dukkan waɗanda ke da ruwa da tsaki akan sha'anin kwararar bakin haure. Gwamnan jihar Agadez Malam Sadu Saloke ya yabawa ƙasar Faransa bisa jankokarin da take kawo wa jamhuriyar Niger domin tabbatar da tsaro a cikin kasar kamin ya ci gaba da cewa ya kai minista muna kira gare ka domin a ci gaba da tallafawa wannan kasar musamman jihar Agadez domin cike gibin tallafin da kuka yi alkawari domin yana da muhimmanci kwarai da gaske wannan zai tabbatar da kawo zaman lafiya a cikin wannan jihar a nasa bangaren ministan harkokin cikin gida na kasar ta Faransa cewa da jerar Colombo a lokacin da ya dauki magana sai ya ce na fahimce ku domin wannan sha'anin na kwararar bakin haure na kawo kuɗi a wannan yankin haka ma yana baiwa matasa harkokin sai dai safarar bakin haure na sawar waɗannan matasan da ke barin kasashensu da gidajensu fadawa a cikin halaka walau su rasa rayukansu a cikin hamada ko kuma su rasa rayukansu a cikin ruwa. Tarayyar Turai dai ta yi alƙawarin tallafawa matasan jihar Agadez da har yanzu ke jin kaifin dokar nan da ta hana safarar bakin haure kamar yadda Malam Attayar Adam Maga takardar ofishin gwamnan jihar ta Agadez inda ya ce kasar Faransa ta yi kuma ta yi alƙawarin yin ayyuka na kawar tallafi ga wannan jihar.
Kun san da cewa akwai wata babbar santralikin da za a yi ta wuta musamman wannan French ta sarabin kuɗin ta Union Europeen ta sarabi. Akwai proje wanda sun kai wanda bremen shi ma aka samu shi hannu wannan proje kin kai har ma yara wanda suke zaune ba shi mun komi sai sun samu na insha Allah.
Daga cikin mutane 6000 da hukumomin jihar Agadez suka yi raskwana da ya kamata a kawo musu agaji cewa da waɗanda can baya ke sana'ar safarar bakin haure 250 ne kawai suka ci muriyar shirin abinda ke sawar kungiyoyin farar hula na jihar ta Agadez cewa har yanzu da sauran zomoka ba. Ministan harkokin cikin gida na kasar ta Faransa cewa da jirar Colombo ya kammala ziyarar da zuwa ta gani da idanu a cibiyar kasa da kasa mai kula da karbar bakin haure da Organisation Internationale de la Migration OIM da kuma fada mai alfarma sarkin Agadez. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka.
Mubiya ta Kano mun shige Niger sun dawo mulkin kai ba wani ja in ja don sun kawo hijja hamani aboki.
To kafin mu ci gaba a ci gaba da shakatawa da wannan
wannan doka da aka yi banda haddasa fitina ba da zudda jini ba da tada hankali ba ba abun da za ta yi to in ka hana makiyayi wannan sana'a na kiwo bai da abun da zai ci to daidai yake da ka tona kabari ka ce taho da ƴaƴan shi da jikokin su a binne su ka san ku ba wanda zai yadda da wannan muna kiran gwamnati tare da wayannan jihohi su sassausa su dubi cewa mu Najeriya ne duka
a halin yanzu ko wadannan irin matakai kuka dauka
ita wannan kungiya muka zo muka kai karan gwamnatin Taraba a ita High Court na Taraba akan hana wannan kiwo da ko mutanen mu da aka kashe muka sake zuwa muka rubuta ma gwamnatin tarayya muka dauki professor na law wato Yusuf Dankofa shine yake shugabancin lawyoyin mu wajen lawyer guda bakwai aka tafi kuma kotun Afrika ta yamma wato ECOWAS muka sake yin karan gwamnatin Taraba na kashe mana mutane da hana kiwo muka kai kuma karan gwamnatin tarayya da ta Gaza ba da jami'an tsaro da za su kare mana mutanen mu har yanzu muka sake zuwa kuma muka tafi kotun duniya wato wanda take Hague muka ji muka kare yanzu muka karan gwamnatin Taraba akan kashe mana mutane da batun kiwo muka yi karan gwamnatin tarayya akan rashin are mutane nemu da batai ba kuma muna neman diya na dollar miliyan 200
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
zauna lafiya al'ummata ta sata kuciya zama lafiya shine cigaban Najeriya
to da fatan za a danga wuce mu na dan wannan matsalan na'ura da muka samu yanzu a jijjige da wannan kafin mu cigaba
mu biya ta Kano mu shige Niger sun dawo mulkin kai ba wani ja inja dan sun kawo hijja amani aboki afuwaja daga nan muzi ya race a fabolta su ma can do sun yayanta musa yau sun sabunta more zumai sai sa da zumunta ya me gwada ba shi galabaita a waga da gujirgi za mu shiga mu ce fadar abijan maga ga kofi ya banya yana yanga don ko baya da abin tsarga a kasar sadaba wasu yan darga kuma hawo mota mu ce mali sun dau yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddi bace ta yana amali wani kyacca mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru
to Allah ya ji kan Abubakar Ladan har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 12 ga kuma shirin mu na gaba
kudi a kashe sun da hanya mai kyau kudi a kashe sun da hanya mai kyau kudi a kashe sun da hanya mai kyau kudi a kashe sun da hanya mai kyau
daga nan birnin Washington DC ne Salu Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi to har yanzu muna tare da bakon namu Mallam Yushau Aliyu akan shirin nan na babban bankin Najeriya na takaita yin amfani da tsaba a harkokin kasuwanci a kasar makon jiya Mallam Yushau Aliyu ya fara mana bayani akan alfanun wannan sabon shirin da kuma illarsa ya tsaya ne yayin da yake cewa
duk waɗannan kashe-kashe na mutane na ɗaya kenan sannan kuma a samar da muhallin da za a irin waɗannan amma duk abin da ke faruwa a duniya musamman ku a nan Amerika ai kun fi kowa cin moriyar wannan tsari na cashless tunda duka abubuwan da ake yi ko kasuwa zaka shiga zaka tafi da katinka ne credit card ka je kai kasuwancin ka ka tafi daga karkara ma zaka zo birni kai ka koma saboda ilimi to amma a cikin ƙasar mu akwai matsaloli amma wannan matsalolin wato ba shi zai hana babban banki ya fito da tsare-tsaren ba saboda tsare-tsaren wasu abubuwa da waɗanda suka shafi waɗanda suke mu'amala da banki tukuna to tunda suna mu'amala da banki dole ka je kai kasuwancin ka a banki
to yau zai dora daga inda ya tsaya masu mu'amala da banki ne abin zai shafa yanzu
masu mu'amala da banki ne saboda ba yanda za a takaita kaman cashless policy a takaita zirga-zirgar shi ya zamana cewa
a karkara
kana can da a karkara ka sai da dabbanka da ka sai da dabbanka kudin ka nan sai kuma a takaita abin da za ka yi da shi a takaita ita gwamnati akwai policy dinta na samar da kudin shi shi kanshi da ka ganci a gogunka idan gwamnati bata samar da shi ba kuma babban banki bai samar da kudin ba to baka isa ka ganci ba ai akwai mai samarwa to dole ne akwai kuma mai kula da abin da yake samarwa amma wajen kula din shine aka sha bamban tsakanin tattalin arziki wancan da wannan saboda kowanne zaka duba ka ga ina ne ya dogara to amma idan aka sha samu wannan tsari dole ne a kasashe kashi kashi a fahimta da tsarin da kuma irin abin da tsarin ya gani a cikin tattalin arzikin kaza idan ya ga cewa dole za a bude ilimin sanar da mutane a karkara to dole a samar da microfinance bank a kananan bankuna da duka waɗannan karkaru kuma su karbi kuɗaɗe a hannun mutane sannan su bankuna su rika ilimantar da su cikin ƙungiyoyinsu na abubuwan da ya dace kuma misali wannan ilimi ai da tun da aka kawo wayan salula ai ana tunanin kan mutanen ƙauye ba za su iya amfani da shi ba saboda ba su da ilimin da za su amfani da wayoyi amma yanzu kowa har tsohuwa a ƙauye takan ce ku samun alama kaza a suna kaza in ka kira za ki ce wani saboda an ilimantar da ita an kuma kai ilimin daidai da fahimtarta to shi ma kuɗi dole ne sai an ga tunda kuɗi dole zai fita ne daga babban bankin ƙasa ya je bankunan kasuwanci sannan ya je kananan bankuna sannan ya tafi hannun mutane to mutanen nan kuma don su aka yi abinda ake cewa money supply too wanda ita banki takan samar lokaci-lokaci dole ne wato sai an kiyaye saboda abinda ya sa ake kiyayewa saboda duka tattalin arzikin kasan yana da bukatun ya san shin naira 5555 guda nawa ne a cikin tattalin arzikin kasan kuma suna ina kuma me aka yi da su kuma me aka samu abin da aka yi da su to kaga irin waɗannan bayanai dole ne sai an kiyaye
eh to madalla menene rashin alfanun irin wannan shirin da ake son a yi
eh to alfanun shine su hukumomi za su yau su hukumomi matsalarsa shine okay matsalarsa na farko shine su hukumomin da suka samar matsalarsa farko shine an samar da shi kowa ya fahimta da tsarin shine na daya
wato ya kamata a ilmantar da mutane
shine matsalarsa na farko saboda idan ni na fahimta wancan ya fahimta waɗancan sun fahimta sannan kuma za su bada goyon baya na ɗaya kenan na biyu dole a duba kasuwancin mutane da abin da suke bukata matsalar da ake samu za ka iska mutum an ba shi limit na naira 150 a cikin account din shi amma kuma an dora mishi charges to charges din nan da aka dora masa saboda ba a kula da karfin kasuwancinsa ba zai shafi abin da yake sayarwa a cikin tattalin arzikin kasa
yawa wannan da kuma yanzu akwai shirin cewa idan ma za ka karbi kuɗi da yawa tsaba da yawa zaka biya wani haraji in kuma ka kawo tsaba da yawa zaka ajiye asusunka zaka biya wani haraji me yau hijjo wannan
to ai shi da matsalan tsarin kenan kamar da ke gurin fahimta idan ka ba duk abin da ka caza domin ka mika ma gwamnati wannan kudin to zai koma kan farashi ne wannan hawan farashin da ake ta kuka da shi to fa zai ta cigaba da girma ne kuma kudade waɗanda zaka kawo tsaba da yawa a ce maka sai ka za a caje ka kuma kuɗi in ka kawo cikin banki to shi ma zai sa mutane su ci gaba da ije kuɗaɗen a hannunsu wanda tattalin arzikin abin da ake bukata ba za a same shi ba
to idan kuma kana son tsaba ce kuma sai ka biya
yawwa to kaga duka waɗannan abubuwan matsala ne ga tattalin arzikin ƙasar saboda idan ka auna dawa-dawa ke kai ma'aikata dai gaba ɗayansu ma'aikata ba sa kai kuɗi banki ɗan kasuwa ne wanda suke sai da atamfa suke sai da goro suke sai da kaza to idan ya duba cewa sai idan ya kai sama da miliyan 10 to za a caje shi kuma wani abu to kullun inga kuɗin a hannunsa ba zai kai cikin bankin ba zai iya saboda wannan to kuma tattalin arziki ya yi hasarar wannan kudade hawa biyu na farko ya kamata in kudin ya shiga banki ya kirga kudin in ma zai ba da aransu ne koda na awa 24 ne ya bayar ya ci riba to ba zai samu wannan kudin ba suna can an jibge su ba sa haifar da komai
saboda tsoron biyan haraji ko
ya kware daga shi saboda tsoron biyan haraji sannan shi kuma ije kudin nasa tattalin arziki yana cikin hadari idan aka yi gobara saboda kudin da duk aka kashe aka yi kowane naira 20 akan nawa ake yinta to sai amma aka gobara sai miliyan 100 ya kone to kaga banda kudin da ya kone gwamnati ta yi hasarar kudin da ta yi shi ta yi abasarar abinda kudin zai samu a cikin tattalin arziki duk saboda rashin kiyaye kawo kudin inda zai samu kyakkyawan ajiya ko kuma kyakkyawan mu'amala ko kuma ya bada gudunmawa mafi kyau
to madalla a ce gwamnati tana da jan aiki kenan
sai kafin a cimma nasaran wato aiwatarwa za ta yi aiwatarwa amma cimma burin tsarin shine sai an yi aiki da ilimi da kuma basira sannan kuma an yi aiki da alƙaluma na zahiri wanda aka kawo saboda dole ne a san mutane nawa ne suke da account a banki kuma kowane irin mutum nawa ne capacity din sa yake buƙatar naira 100,000 akwai wanda baya neman 100,000 a rana akwai wanda yana neman in an ba shi miliyan 100 ma zai dauka saboda haka ko sai dai a auna daidai idiyar mutum a percentage kaza na abin da ya aje na kuɗi to zai iya daukan zai iya yin kaza da kaza na percentage na wannan saboda duk ɗan Najeriya ba a zama ɗaya ba in ka dauki ma'aikata gaba ɗayan su dan an ba su cire naira 100,000 misali ma'aikata ko na jiha ko na gwamnatin tarayya ko na kananan hukumomi aka ce kowa ya limit din sa shine naira 100,000 to mutum nawa ne albashin sa ya kai 100,000
gwarai ba su da
kwana nawa za su cire 100,000 to amma idan aka koma wajen ɗan kasuwa aka ce duk ɗan kasuwa wanda ya ije kaza zai iya cire percentage kaza to wannan shiri ya fi tsari saboda shi ɗabi'ar mutane ake kallo da kuma mu'amalar su da kuɗi in ka kula ai gaba ɗaya a mu a wannan yanki misali Najeriya har yanzu ba mu san ainihin dalilin menene ita wai nairan nan kuma wai nairan nan namu ne ko kuwa tattalin arziki ne to duk mutane ko suna ganin kuɗi nasu ne saboda haka su suke da damar su yi abin da suka ga dama wanda kuma shi kuɗi takardar kuɗi ba haka take ba kuɗi kawai ya biya maka buƙatun ka ne in ni na samu naira 100,000 to ne buƙatar 100,000 nan shine nawa sai kuma ta koma hannun wani shi ma ta yi mishi buƙatar 100,000 nan ko ta dinga 500 ta yi masa ta wuce to haka kuɗi yake to dole al'umma da hukumomi su zauna su san ya mutanen ƙasar suke mu kuma me muke nema mu samu sannan kuma wani lokaci za mu kawo kuɗaɗe sababbi da kuma irin kuɗaɗe ake burin tattalin arzikin ƙasa.
To madalla jama'a ƙarshen fira kenan sai mako mai za idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Malam Ishau Aliyu da Solomon Abu da Chubahiro Dodone da suka taimaka da sauti ni Salo Garba ke muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya.
Kafina yanda kazami kudinka kashawiya kazami kudinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau
to yanzu kuma ga baban gidan Jibrin da sharhin jaridun Najeriya
dan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Nation jaridar kuma da Toronto fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na bayyana dalilan da yasa shugaban kasar ba zai bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar neman shugabancin kasa ko aka san haka da wasu ke bukatan yayi ba jaridar The Nation da ta ruwaito mai baiwa shugaba Muhammadu Buhari shawara kan harkokin yada labarai Mr. Femi Adesina na cewa yanzu haka akwai wasu masu neman yiwa Najeriya zagon kasa da suka kasa suka tsare kuma suke saurare ko shugaba Muhammadu Buhari zai nemi ya tsaya ko kuma aka san haka abinda kuma suke jira shine zai ba su damar ko dai su yi wa kasar zagon kasa ko kuma dai su wasa wukansu tare da neman yanda za su ci gaba da kasar Najeriya gwamnatin jihar Kebbi ta aurar da zaurawa 100 wannan dai yana daya daga cikin manyan labaran jaridar The Leadership jaridar ta ruwaito gwamnatin jihar Kebbi tare da haɗin gwiwar masarautar Argungu a ƙarƙashin jagorancin mai martaba sarkin Argungu Alhaji Sama'ila Mera cewa sun aurar da zaurawa kimanin 100 'yan majalisar wakilai na karɓar naira miliyan 12 a duk wata wannan na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch jaridar dai ta ce binciken da ta gudanar ya gano cewa akalla naira miliyan 8 zuwa miliyan 12 ne kowane 'yan majalisar wakilai ke karɓa a duk wata a matsayin kuɗaɗen gudanar da harkokin yau da kullum da suka shafi mazaɓarsa rahoton na jaridar The Punch dai ya zo ne a daidai lokacin da wani ɗan majalisar dattijai sanata Shehu Sani daga jihar Kaduna ya ce ‘yan majalisar dattijan na karɓar naira miliyan 13.5 a duk wata. Rahoton daidai sun nuna cewa ‘yan majalisun dokokin Najeriya na ɗaya daga cikin manyan ‘yan majalisun duniya da ke samun albashi ko allowance mai tsoka duk kuwa da halin ni'asu da talakawan ƙasar ke ciki. An zaɓi wani ɗan Najeriya a matsayin ɗan majalisar dattijai a ƙasar Italiya wannan dai na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar The Tribune. Jaridar dai ta ruwaito cewa an zaɓi Mr. Tony Ewo gobe a matsayin dan majalisar dattijai a kasar Italiya wanda kuma ke zama baka fata na farko da aka zaba a wannan mukami na Najeriya wanda ya tsaya zabe a ƙarƙashin jam'iyyar ƴan mazan jiya ya shafe shekaru 25 a wannan jam'iyya kuma kamar da yace wannan herune cewa jam'iyyar su ba ta kyamar baki ko kuma wani jinsi a ƙarshe sai jaridar Daily Trust jarida kuma da tawaito hukumar tsaron cikin gida na farin kaya Civil Defense na cewa ta tura dakarunta 250 domin gadin makarantun secondary a jihar Adamawa babban komandan hukumar Alhaji Muhammad Gana shine sanar da hakan a ziyarar da ya kai kananan hukumar Gombe da kuma Hong a cewar komandan da yana ziyartar makarantun ne domin bin umarnin shugaban kasa da ya bada umarni ga rundunar da tura jami'anta domin gadin makarantu dake yankin kudu maso gabashin Najeriya yankin kuma da ke fama da hare-haren yan kungiyar Boko Haram inda kuwa kwanan nan suka sace dan makaranta 110 a jihar Yobe karshen sharhin jaridan namu na wannan safiya kenan faban hijibin murya Amurka daga Lagos
to yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka yi ko muna
Assalamu alaikum BOA mai magana Uda Muhammadu a garin Gatsori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar New York. Yau zan yi amfani da wannan dama don kira ga Yusufu da makwabcinmu Najeriya Chad Cameroon ina roƙo a gare su da su yi adalci akan wannan jami'an tsaron da suke kawo mana na kasashen waje. Ina roƙon al'ummar kasashenmu mu ba kasashenmu addu'a Allah ya tuna wannan yanyi Allah ya tuna a cikin su assalamu alaikum sashin Hausa radion America sunana Dallan Joja Kabara jihar Niger Nigeria ina kira ga gwamnatin jihar Niger Alhaji Sani Bello don Allah don Nabi kudin da aka kara ga ayyukan da aikin da ake yi ma mallan lafiya asibiti ina roƙon shi don Allah don Nabi a rage wannan kudin yayi yawa saboda talaka ya samu sauki assalamu alaikum sashin Hausa na muryar America sunana Usman Nurji daga Karmar Kumannin jihar Bauchi gaskiya yau zan ba da ra'ayina game da wannan rikicin da yake faruwa a Taraba aka kashe Fulani aka ringa fafa majama ta su yan gama Fulani to gaskiya kamata gwamnati ta tashi tsaye domin a kawo wannan sashen lamari
assalamu alaikum sunana Malam Jihar Dan Barkwannawa daga jihar Sokoto kamar hukumar mulki ta Ilela ra'ayina shine Allah yana son ni isar da sakona akan a gwamnatin jihar Sokoto ga ta dubi mutanen jihar Sokoto a kauyen jihar Sokoto kauyen jihar Sokoto da a taimaka musu da hanyoyi na mota domin more ma moriyar demokradiyya
assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amerika to mai magana Bala'u daga kafadi katami dan Najeriya mazaunin jamhuriyar Benin a garin Kwatano a gaskiya abin da shugabannin muke yi a karamar hukumar mulkin Silame gaskiya wannan abin ba daidai bane don Allah don Annabi muna kira ga shugabannin mu don Allah don Annabi ko dan wani abu ne ya kamata su diba mu ma mu san abin da aka ce a Roman mu san abin da ake ce na Roman demokradiyya
Madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice
Sanatocin Amurka biyu sun kara a jiya Lahadi game da mutane biyu da shugaban Amurka Donald Trump ya zaba wato Mike Pompeo da daraktan hukumar leƙen asirin Amurka wato CIA ya zama sabon sakataren harkokin wajen Amurka yayin da Gina Haspel za ta karbi ragaman iko a hukumar ta CIA idan har majalisa ta amince da nadinta Haspel za ta zama mace ta farko da za ta jagoranci hukumar CIA a tarihin hukumar na tsawon shekaru 70 Senator Lindsey Graham mai wakiltar jihar Carolina ta Arewa yayi hasashen duka mutane biyun za su sami amincewar majalisar dattijai
to madalla da taka cikin labaran mu kawai karshen shirin gaba ɗaya su ta anjima ku jiya sabon aikin mu da sabon shiri ciki ko har da shirin ilimi gar kwadan adam da da Yusuf Aliyu Harande yanzu a madadin kwa da kwa nan sashen Hausa musamman Salamu Abu da ya bada umarni da injiniyan mu John Ellison da baba ku makere da ya taimaka domin gabatar da shirin ni Ladan Ibrahim yake cewa ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya.